Matsalar rashin tsaro a Najeriya sai kara ta'azzara take yi domin yanzu ba yankin arewa kadai ba har yankin kudu ba mai tabbas ga rayuwarsa. A yankin arewa maso yammacin kasar kullun jama'a cikin zulumi suke domin kowane lokaci suna iya fuskantar har-haren yan bindiga inda akasari akan samu salwantar rayuka da kuma wawure dukiyoyin jama'a. Yanzu haka mutanen yankin Sakaba a yankin Zuru ta jihar Kebbi suna cikin wani hali na rashin tabbas tankar yadda wasu mazauna yankin suka faɗa.
Sun taso ne daga can dajin da suke shi yankotan koro sai suka zo nan gabas da Sakaba suka kwana suka yi abinci nan da gari ya waye suka kamo hanya suka gito Sakaba. Yanzu haka muna saman tsaunuka ga su nan muna hangen su sun kama hanya sun shigo cikin garin mun ban musu garin sun kama hanya sun yi ilana daga can ilana kasan nan suke bulla su yi shambo ko warari su shiga dajin nan na aunan nan suke ɗeba shanu kuma hanyar nan da suka bi nan suke dawowa. An ce an kawo mana jami'an tsaro an jibge su cikin dirin daji. Hanyar koso guda tun lokacin da aka kawo sojojin nan ba su taɓa takowa garinmu wai da suraren wai taimakon mu akan ɓarayin nan ba. Shine abin da ma muke tambaya shin ita gwamnatin jihar Kebbi ko kuma mu ce gwamnatin Najeriya ta haita batunmu ne mu kwaso kayanmu mu bar musu wannan wurin ko ko dai Allah a taimaka muna a gaya ma duniya halin da muke ciki.
Abin nan ya ɓaci daga makoko ina na warari shambo suna nan tun wada ma shanu ɗaya suke ta kwata na mutane kuma hanyar zunga gurup gurup suke nan suna tafiya hanyar zunga suna nan su kata cikin dajin nan tun hana mu kowa walwala. Kowa mutane na cikin daji ko koyi yanzu haka makoko ina tabbata ma ba a samu mutum goma cikin makoko mutum goma.
Bisa damuwa da halin da jama'a suka tsinci kansu ciki kasar Burtaniya ta ayyana shirinta na taimakawa yankin arewa da ke fama da matsalar a cewar jagoran wani ayari daga ofishin jakadancin Burtaniya a Najeriya Samuel Walduk a wata ziyara da ya kawo a Sokoto.
As you grapple with the ongoing security challenges in the northwest, we as the UK
da yake kuna ta faɗa tashi ga matsalar rashin tsaro a arewa maso yamma mu kasar Burtaniya mun lura da halin da Sokoto da sauran jihohin arewa maso yamma suke ciki saboda waɗannan ƙalubalaiye da kuma halin kunci da suka saka jama'a. Da yake kuna fama da wannan matsalar za mu taimaka mu ga cewa an samu fita daga cikin wannan babbar matsala. Jagororin al'umma a Najeriya irin gwamnatin Sokoto Aminu Waziri Tambol wanda shine mataimakin shugaban dandalin gwamnonin Najeriya ya ce kasar Burtaniya ita ce ta fi cancanta ta taimakawa Najeriya ta samu fita daga wannan yanayi musamman duba da tarihin kasashen biyu.
It's really very very worrisome. Our situation is very disturbing and we need help.
Hakika wannan abin damuwa ne yanayin da muke ciki kuma muna neman dauki kuma ba wanda ya fi dacewa ya taimaki Najeriya a wannan halin na kunci da ta samu kanta kamar kasar Burtaniya. Muna kara neman haɗa hannu da ku domin kara bunƙasa yankunanmu. Bisa ga girman matsalolin rashin tsaro a Najeriya, kasashen da suka ci gaba a duniya kamar ƙasar Amurka da Burtaniya ke ta ayyana shirin su na taimakawa wajen shawo kan waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.